kashin ko ta fafurin da shekara 2018 za mu kawo kudu wanda da aka koya a bangaren gasar league da ta tashi da wanda mu musamman ta nahiyar koyar da mutane mu leka tarayyar Najeriya a bangaren Afirka. Za mu fara ne da kasar Ingila, inda a ranar Asabar da ta gabata aka fafata a gasar SA Cup na shekara 2017-2018 taken jihuwa ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sheffield Wednesday da ta tashi can jarar zuwa mutu tsakanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Swansea. Southampton ko ta yi wajen Rodney da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Brom da ƙwallo 2-1 a gidan West Brom. Sai Brighton hafta doki ƙungiyar wanda mata kofin 3-6 da ƙwallo 3 da ke Manchester United a gidan Huddersfield Town ta doki ta da ƙwallo 2 da nema, inda hakan ya sa ƙungiyar Huddersfield Town ta fita daga gasa. A ranar Lahadi kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea sun tashi can jarar 2-2 tsakanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham. A yau kuma za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wigan Athletic da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, duka a gasar cikin kofin kalubale da kasar Ingila. Da muka leka kasar Spain ko ɓangaren La Liga mako na 24 a ranar Asabar ta gabata, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Las Palmas ta sha kashi a hannun Sevilla da ƙwallo 2 da nema. Eh, ba a gida ba ta ji daɗi ba a hannun Barcelona da ƙwallo 2 da nema. Alavés ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Deportivo La Coruña da ƙwallo 1 da ban haushi. Valencia a gida ta doke Malaga da ƙwallo 2 da 1. A ranar Lahadi kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Sociedad ne ta yi ruwan ƙwallaye a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Levante 3 da nema. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlético Madrid ko ta doke ta Corinto Atlético Bilbao da ƙwallo 2 da nema. Espanyol sun kunnen doki 1-1 tsakanin su da Villarreal, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis ta sha kashi a hannun Real Madrid da ƙwallaye 5-3. A yau kuma za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Getafe da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Celta Vigo, duka a wasan mako na 24. Da abu ba sani da misalin ƙarfe 9 na dare agogon Najeriya da jihar kamar da ƙasar Chad. Idan muka liga ƙasar Jamus ko ɓangaren Bundesliga, wasan mako na 23 a ranar Asabar ta gabata, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wolfsburg ta doke ta sha kashi a hannun Bayern Munich da ƙwallo 2 da 1. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Köln ko sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Hannover 96. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hamburg ta sha kashi a hannun Bayer Leverkusen da ƙwallo 2 da 1. Freiburg kuwa ta samu nasara ne a kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Werder Bremen da ƙwallo 1 ne ban haushi. A ranar Lahadi kuwa Augsburg ne ta sha kashi a hannun Stuttgart da ƙwallo 1 ne ban haushi. Borussia Mönchengladbach bai san daɗi ba a harin ta Borussia ta Borussia Dortmund da ƙwallo 1 ne ban haushi. A yau kuma za a buga wasa 1 kilo. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Frankfurt da suka kuma kunta RB Leipzig da misalin ƙarfe 8:30 na dare. A can ƙasar Faransa ko ɓangaren Ligue 1 mako na 26 a ranar Asabar ta gabata, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta lallata Freiburg da ƙwallaye 5-2. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City sun sulhunta 1-1 tsakanin su da Wigan, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax ta sha kashi a hannun Celtic da ƙwallo 1-0. Kwan a gida sun tashi can jarar 2-2 tsakanin su da Rennes, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Troyes ta samu nasara a kan Lens da ƙwallaye 1 da ƙwallo 1 ne. Rennes a gida sun sulhunta babu ci tsakanin su da Troyes a yau. A ranar Lahadi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lens sun can jarar 1-1 tsakanin su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rangers. Lille a gida sun tashi can jarar 2-2 tsakanin su da Lyon, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympiacos Marseille ta samu nasara a kan Girondins da ƙwallo 1 ne ban haushi. Daga ƙasar Faransa za mu leƙa tarayyar Najeriya a gasar Nigeria Professional Football League wato wasan Premier League mako na 9. A jiya Lahadi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta El Kanemi ta samu nasara a kan Goran da ƙwallo 2 da nema. Abia Warriors ta samu nasara a kan Yobe ta da ƙwallo 3-1. Rivers United a gida ta doke Niger Tanatos da ƙwallo 2 da nema. Nasarawa United ko bata samu nasarar maki ba don sun tashi can jarar 3-3 tsakanin su da Kwara United. Katsina United a gida ta doke Ifeanyi da gwar ƙwallo 3 da nema. Hartland ta samu nasara a kan Wekituwara da ƙwallo 2 da 1. Kano Filas ko sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Yimba yayin kammala gasar. A jiyan ne kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa da Kano Filas mai tsaron bayanta shine da Odeji ya mutu sakamakon hatsarin mota da ya yi a jiran jiya. Ga hanyar ta dawowa daga gaisawa da 'yan wasansu na tsohuwar ƙungiyar ta Yimba wanda jiya suka fafata wasa da ƙungiyar ta Kano Filas, inda aka tashi 1-1 don wasan ya yi hatsari ne a hanyar Independent Road nan cikin garin Kano. Hukumar ƙungiyar ta Kano Filas da gwamnatin ƙungiyar ta Kano Filas sun yi dai suka kai gaggawan ɗan wasan zuwa babban asibiti na Murtala da ke Kano don kammala shi zuwa garinsu. har ila yau kungiyar kwallon hukumar mai kula da kwallon kafa ta Nigeria ko kuma hukumar da take kula da wasanni na shirye-shiryen gasar League League na Nigeria ta dakatar da waɗansu filayen wasanni guda hudu na tsawon mako biyu kungiyoyin sakamakon rashin kyau a filayen kungiyoyin da abin ya shafa kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Katlan wanda suke wasansu a Dan Ayam Stadium a can Ohere sai kungiyar kwallon kafa ta Yobe Star wanda suke fafata Augustin Sabin Stadium da ke can Jamaturu akwai kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornado wanda ita ma aka dakatar da ita a filin wasan ta akwai kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors wanda take fafata Umar Ashe Township Stadium wanda duka an dakatar da su kungiyar ta ce ba ta amince su yi wasa ba har sai an tabbatar da kyawun filin ta kuma bukacin su da su bukaci duk inda suke so su yi wasa don ci gaba da gasar Premier League na tarayyar Najeriya iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.